a wani taro na manema labarai da kungiyar Progressive Mind for Development Initiative ta kira a Lagos. A cewar shugaban kungiyar Comrade Abdulsalam Abubakar, ko kadan ba za su ci gaba da zare ido suna kallon yanda jami'an tsaro ke farwa al'ummar Fulani da sunan cewa suke kai hare-hare a gonakin jama'a tare kuma da kashe mutane ba. Kungiyar da ta yi zargin cewa idan jami'an tsaro suka yi kokwaran bincike za su ga cewa akwai alaka tsakanin waɗanda ke haddasa rikici a yankin kudancin Najeriya da kuma 'yan kungiyar Boko Haram. Ko me yasa wannan kungiya take ganin biri yayi kama da mutum dangane da kashe-kashen da ake yi da kuma hare-hare na kungiyar Boko Haram? Ga dai Comrade Abubakar Abdulsalam.
Wannan abun da muke fahimta shine mutane sun gagara gane cewa wannan abun da yake faruwa ɗan ta'adda da muke da su a ƙasar nan suna iya canja tsaro iri-iri. Domin saboda muka yi la'akari da irin zaman yadda Fulani suka saba zama cikin daji shekaru aru-aru ba su taɓa samun matsala da kowa ba, kuma sannan da ake zargan Fulani cewa su suke kai mutane ta'addanci, to ba mu taɓa ji kuma an ce Fulani suka kai mutane ta'addanci sun gudu sun bar shanayen su an kama shanaye ba. Kaga dai mutumin da yake tare da shanu, to a wani irin sauri ne yake da shi da shanayen sa zai gudu har ya ta'addanci ya kashe mutane ba a kama shi ba a kama shanaye ba? Saboda haka lalle ku wannan ya tabbatar mana cewa wannan ba Fulani suke wannan aikin ba. Akwai ɗan ta'adda za su iya sayan shanaye su je su yi disguising su mai da kansu kamar Fulani su yi ta'adi da Fulani. Wannan ya faru a Taliban, ya faru a Al-Shabab, ya faru su mutane kungiyoyin irin na ta'addanci na duniya duk sun mai da salo suna daukar salo na wasu mutane daban-daban domin saboda zai su cuci al'umma idan an gane ainihin salonsu sukan canza salo daban-daban.
Koya al'umma yammacin Najeriya ke ganin wannan zargi da wasu 'yan Najeriya kewa al'umma Fulanin. Mr. Akin Olaruwaju wani ɗan yankin yammacin Najeriya ne.
The harassment of the Fulanis is too much by the Nigerian police because of the attacks of herdsmen. So and the people who are behind this thing, they are not the original Fulani, they are the Boko Harams. They are using the Fulani herdsmen to do the cover up, to portray the evil, to kill the people, to cause havoc in the land.
So yace mun yi imanin masu kai wannan hari ba Fulani bane na asali. Muna ganin 'yan kungiyar Boko Haram ne suke fakewa da Fulani domin kashe mutane da haddasa rikici a ƙasa. Muna ganin musgunawan da 'yan sanda ke Fulani yanzu ya yi yawa, don haka muke kira ga gwamnati ta kawo masu doki. Wannan da ya ba shi ne karan farko ba da ake danganta hare-haren da ake kaiwa a yankin kudancin Najeriya da 'yan kungiyar Boko Haram. Domin ko a ranar 9 ga watan Maris na wannan shekara da muke ciki, Majalisar Dattijan Najeriya ta zartar da kudiri na yin kira ga jami'an tsaron Najeriya su gudanar da kwakkwaran bincike game da hare-haren da ake kaiwa makiyaya ko kuma manoma a yankunan su, inda kuma masu kai hare-haren ke fakewa da Fulani makiyaya. Ita ma kungiyar matasan kabilar Ijo da ke yankin Niger Delta ta danganta hare-haren da ake alakantawa da Fulani makiyaya da 'yan kungiyar ne da Boko Haram da ke neman tada rikici a fadin tarayyar Najeriya. To ko yanzu me wannan kungiya take so gwamnati ta yi kenan? Ga dai Comrade Abdulsalam Abubakar.
Yau sai zamana son zuciya ya sa kowa yake son noma, sai dai yake fili yadda yake so, har aka shiga burtali hanyar da makiyaya suke bi da shanayensu. Gobe kuma makiyayi yana kan hanyarsa da yazo ya wuce ya bi kan gonanka, sai kai kuka ka cin makiyayi yazo ya nemi fada gare ka. Alhali kuwa kai ka shigo kan titinsa. To saboda haka dole gwamnati ta ce wani bakan maganan hanyoyi na makiyaya. To saboda haka muna shawartar gwamnati da kuma 'yan sandan Najeriya musamman irin intimidation irin musguna da suke ma Fulani akan hanya da su gaggauta dakatar da wannan abu din.
Baban ya cifran murai Amurka daga Lagos.
Mi doyi di bandirawa mi sojuna, mi sojuna, filana mi sojuna, iyo. Juna abami yuwaria